الصلاة والنهار وبصوم يوم الفاصل كنت مزيا بحق وقلبه ولا تخسر فيها وغلو ولا تكن إذا بخل الحياة بلاغ ولا خوف إذا صم الغضب له قدر معلوم في البأس والندى فقد وهب الثعلاء واصطدم الهدى وفي كل خير جملة فهر الندى بواطنه نور ظواهره هدى فما حده يخفى ولا نوره يخدو له خلق عقل وذكر ووصلة وسطر على جهل الجهول ومهلة ووجه كما لاحت من البدر جملة بهي مهيب له تعاينه مقلة من الناس إلا شفاه الرؤب والحب ألا إنه الله أراد اصطلاعه فحسن منه خلقه وطباعه فأظهر منه دينه وأشاعه فهم إذا استعصى اللسان أطاعه لسان بقول الحق مطلق رقم منطلق رقم له في اقتياد له في اقتياد الخلق بالحق منظر ولله إن الأمر يحصل محظر وفي كل خطب دابه يتوقع بيان لبوس النفل والقرب موقع عليه تطل السم أو تقل حرب أناق بوحي الله أي إنافة على كل من زجر وكل إيافة وكيف يجارى باختلاء خرافة بريء بشكل الصف من كل آفة فلا لمن يؤفى إليه ولا رمض.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baya haka ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka, a littafin da ake kira Al-Ishriniyat ko kuma Takhmisul Wasa'il Al-Mutaqabbala, wanda aka fi sani da Ishriniya, wanda Abu Zaidin Abdurrahman wanda aka fassari da Al-Fazazi ya rubuta Al-Andalusi, wanda kamar yadda muka faɗa a farkon karatu mutumin ƙasar Spain, amma saboda shaharar littafin wasu suna ɗaukan ma ko wani ɗan Najeriya ne. To mutum ne da ɗaɗɗe wanda ya haura ma shekara 700 ma da rasuwa, duk dai mun yi bayani a farkon karatu. Wannan darasi shi ne darasi na biyar a wannan rana ta Juma'a 25 ga watan Rabi'ul Tsani, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa shekara 1442, wanda ya daidai da 11 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya, haihuwar Annabi Isa da Maryam alayhi salam. To za mu tashi shafi na 10, wasu kuma shafi na 9, ya danganta daga wato nuskhar da mutum yake amfani da ita. Wala al-fazazi yana ci gaba da bayyana matsayi da martaba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda Allah madaukakin sarki yayi masa. To shi yasa ya ga dacewa kai ma ya kamata ya baka shawara game da yabo na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin cikin alamomin son abu shine a ga shi mai son sa yana yabonsa. To cikin alamomi wanda ke tabbatar da kai masoyi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, dole ne a ji kana yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ba bakon abu bane. Tun zamanin Annabi an yabe shi, su Hassan bin Thabit, Abdullahi ibn Rawaha, suna nan da waƙoƙi daban-daban da suka yi manzon Allah. Illa iyaka kabare da zamu ji zai faɗa shi mai littafin. Duk abin da za ka faɗa kan haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ka tabbatar da ka faɗi abin da a gaskiya, kar ka faɗi abin da ba gaskiya ba. Ka faɗi abin da ya dace a matsayinsa na ɗan adam. To shine yace fa asni alaihi bis sakha'i wa bil haya wa bis sabri yawm al ba'si in kunta musliya. Fa asni kai kyakkyawan yabo alaihi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam. As-sana'u shine az-zikrul jamil ko az-zikru bil jamil. An bato kyakkyawa shi ake nufi da yabo. To ka yabi Annabi sallallahu alaihi wasallama da mi? Bis sakha'i, da yawan kyauta. Don cikin zubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yawan kyauta, akwai yawan alkhairi. Annabi ba marowaci bane. Wa bil haya, kuma ka yabi Annabi da yawan kunya. Asalinsa al-haya'u, sai aka shafe hamza saboda wazai. Wa bil haya, kaibe shi da kunya, domin cikin zubobin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ni, akwai kunya ko yawa. Duk abin da yake ya shafi hurumin Allah subhanahu wa ta'ala, ba Annabi yana kunyarsa ba ya keta shi. Haka duk abin da ya shafi keta mutunci shine muruwa, to Annabi sallallahu alaihi wasallama baya aikata shi. Abu na uku da zaka yabe Annabi da shi, wabi sabri, kuma ka yabe shi da hakuri, dan ba wanda ya kai Annabi hakuri sallallahu alaihi wasallam. Kuma musamman hankurin lokacin da yake da wahala, yawmal ba's, hankurin da yake yi a ranar yaki. Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yana cewa ba wani yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai jagoranta face lokacin da mafi yawancin mutane suka ja baya, to shi kuma Annabi sanne yake kara bawa. Kun ga ko a Badar, a Uhud, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai gudu ba, amma mafi yawancin sahabbai gudu suka yi, in banda yan kadan da suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana nuni akan jagunta, matsayi ne na shugaba. Bishe sa malamai suka ce ana buƙatar shugaba ya zama mai hakuri, kuma hankurin lokacin wahala, don sannan ya fi wahala. Yace in kunta musliyan, inda ka zama mai yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ka kuskura ka yabi manzon Allah ba abubuwan nan guda uku: as-sakha'u, yawan kyauta; al-haya'u, kunya; sanna as-sab, hakuri. Wannan manyan sifofi ne na manzo Allah, kuma duk wanda zai rike waɗannan sifofin zaka ga ya zauna lafiya da duniya, ya zauna lafiya da mutane. A to yau mutane kana ba su, wa zai faɗa da kai? Karawa galla. To wadda ke, to amma ha yabon nan da ka ji na faɗa, bi haƙƙin
wa qul fihi bihaqqin. In za ka magana wa qul ka fada fihi dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙƙin da gaskiya, kar ka fadi ƙarya, kar ka dora ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da bai dace da shi ba, ko rage matsayi ne na ko kuma bashi matsayi ne na ilahantaka. Wannan babi ba daidai bane. Kinan yabo na da ka'ida ko shine yabon nan a tabbatar da yana da ka'ida. Yushe sa malamai suka ce ashe ɗan kurakuran da za a samu, wanda har yanzu ba mu kai ga kurakuran tun farkon karatu, to alal aqalla uzurin da zaka bashi zaka ce ba daga gayyayye ba, domin shi karan kansa ya yadda da wanga sharadi, shi yasa yake umurta wani in za a yabe Annabi a yabe shi da gaskiya. To amma bayyuwa dan adam yayi abu bai samu matsala ba, to shine yace wala takhsha, kuma karka ji tsoron munhiya, wani wanda zai zo ya karkatar da kai game da barin yabon Annabi. Kar wani ya zo ya ce kai aikin banza kake, hita batun yabon Annabi, kama kaza kama kaza, karka ji tsoron wannan shine munhiya. Ai sarifan, karka ji tsoron wanda zai juyar da kai daga wannan yabon. Bazulun, Annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan kyauta ne, ala wazni fa'ul, mai yawan kyauta, wanda za mu ji nan gaba za a faɗi abin da kai ka san kyauta ta kai kyauta. Sai ce fala jadbu, babu fari shine daukewar ruwan sama a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba farin kyauta, ba fari na alkhairi, ba daukewa alkhairi a wurin manzon Allah. Idza bakhilal haya, lokacin da ruwan sama yayi ruwa, to shi lokacin Annabi yake kyauta. Sadda ake cewa ba ruwa an samu fari, ruwa yayi kanfa, to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanne yake ba da tashi kyauta. Alhaya biduna hamza, ba tare da hamza ba, almatar, ruwan sama. Alhaya'u da hamza shine kunya, shine an bambance ko yawa, don kaka fassara kaga alhaya na farko daban, an shafi hamza ne akwai ta saboda wazani kunya, wanga kuma da yazo alhaya shi haka yake dama ba ya da hamza. Abin da yake nufi shine almatam. To wannan kinaya ce, ya kamanta alkura ma'u masu yawan kyauta a matsayin girgiji ko ruwan sama da kyautar da suke bayarwa, sannan ya kamanta Annabi sallallahu alaihi wasallama da mai yawan kyauta kuma Annabi baya da fari. Ma'ana duk sanda masu yawan kyauta suka yi ruwa, to shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama sanne yake ba da kyauta. Sadda aka shiga tsanani na wahala, kamar irin yanzu da mutane ke ta kuka, akwai talauci, akwai kaza, akwai kaza, to irin wannan lokacin shi ko Annabi ya fi yawan kyauta. Sadda mutane ke rike nasu, shi ne abin da yake nufi. Sai ya kamanta alhaya da masu yawan kyauta. Sai ya ce malagun, Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake neman agajinsa ne a lokacin da aka je yaƙi. Idan aka je yaƙi al'amura suka ciji, to za a zo wajen Annabi a neme shi yayi addu'a, kamar yadda aka yi a Badar. Annabi ya daga hannu ya roki Allah, Allah ya kawo nasara, kuma Allah ya kawo nasara, bal ma aka turo mala'iku suka kama musu. To shi ne abin da yake nufi da malazun. Annabi sallallahu alaihi wasallama abin neman agaji ne, fala khawfun, kuma in an nemi agajin manzo Allah babu wani tsoro, ba wani tsoro. Idza sammama al'adbu, a lokacin da takobi ya zarce wajen sara. Al'adbu irin takobin na wanda ya ansara sai ga kashi, shi yake kira al'adbu da larabci, kaga takobi ya kai takobi. To lokacin da sammama bi ma'ana maba ko qata, lokacin da shi takobin yazzartar da sara ko datsa, to a wannan lokaci aka nemi taimako Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kaga babu wani tsoro, sai kaga Allah ya kawo taimako. Mana abin da yake nuna maka Annabi sallallahu alaihi wasallama in an fita yaki tare da sahabbai eh aka katame aka hadu tsakanin rundunonin kafirai da na musulmai to idan an ga alaman kamar babu nasara sai su koma wurin annabi su ce ya rasulullahi ayi mana addu'a kura ta kai bango to nan sai annabi ya daga hannu kuma sai Allah ya kawo nasara kuma wannan tsoro sai kaga Allah ya yayi shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahul qadmul ma'lumu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gabaci na alkhairi al qadam ko yana da gabaci na alkhairi akan ce al qadam ko al qadam eh shi yasa ake kiran kafa al qadam saboda ita ke fara zuwa gaba sannan komi ya biyo baya ai ana tafiya ko ba haka bane shi yasa ake kira ta da al qadam al qadam ko al qadam to annabi shine gabaci ma'ana as-sabq shine gabaci na alkhairi al-ma'lum wanda yake sananne a ina fil ba's lokacin yaki in ana yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yana da gabaci sananne na alkhairi saboda jarumi ne eh ma'ana yana da jarunta in an fito filin daga to haka ya kamata duk sanda ake aikin alkhairi ba ganka da kasala ba bale a ganka yau gobe ba a ganin ka kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan da kuma wajen kyauta ma'ana annabi ya tsere ma kowa in ana magana jarunta wajen yaki shine alba'as to ba a kamanta annabi da kowa in ana magana yawan kyauta to ba a gama kyautar annabi ta kowa sallallahu alaihi wasallama annabi ya gabaci kowa akan wayannan ababen guda biyu faqad wahaba al'alaqa haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kyautar dukiyoyi basu tsada jam'u ilqu mun sa al'ilqu ko al'ilqu shine an-nafis abinda aka tsada wato dukiyar ma sai ya nemi mai tsada kudin ma sai ya nemi masu tsada annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya bayar da kyauta wannan yana magana akan abin da ya faru a yakin Hunain kun san duk yakokin da an kai ba yakin da an ga samu ganima kamar yakin Hunain to ranan nan ne yabba wani mutum da ake kira Safwan ya bashi tunkiya 100 ya sake kara mai 100 ya sake kara mai 100 300 zama guda zama zama guda kaga yake kyauta ta kai kyauta eh kai yanzu da an baka rago 300 ai kai kudi to banda wannan kuma dama yakin bai faru ba tsoro Allah ya jefa a zukatan su kamar yadda dai yake sananne sai suka gudu suka bar dukiya sahabbai suka fashi to daga baya wasu su sun sake dawowa sun sami annabi sallallahu alaihi wasallama Madina cewa suna neman albarma a maida musu dukiyoyinsu da bayansu da an gagama da matansu to nan ma annabi ya maida musu bawa 300,000 bawa 300,000 bayan an zo Madina su annabi ya maida musu yace to gashi na an ba ku a matsayin kyauta me wannan marwaci ne kaga ba marwaci bane to shine abinda malam ke nufi anan faqad wahaba al'alaqa haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kyautar dukiya mai tsada wastalama al'ida kuma annabi ya tumbuke makiya al-islam shine a kamar ka samu itaciya ka tumbuke tun daga sayyunta kai jiwa da ita ba wai ma ka sare ta ba daga sama to haka annabi yake tumbuke makiya shine al'ida jam'u adu jam'u adu wa fi kulli khairin jumlatan balaga al-mada kai karshen magana eh ga kaida za a baka wa fi kulli khairin a cikin dukkan alkhairi duk abin da ya cancanta a kira shi alkhairi jumlatan adun ule ba sai a tsaya ane maka tafsili ba a ce maka dukiya a ce maka abinci a ce maka kaza 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 to balagal madaman zan Allah shi karshen sa yake in ana magana kyauta annabi karshen kyauta yake in ana magana hakuri annabi karshen hakuri yake in ana magana duk wani abu na alkhairi to manzo Allah ya kai karshen sa sallallahu alaihi wasallam amma sauran halittu kowa zaka ga in ka ganshi da wagga dabi'a mai kyau sai kaga ya rasa ni ya rasa wata dabi'a to shi annabi ba haka yake ba duk wani alkhairi shi karshe ba baya baya yake ba sallallahu alaihi wasallam bawatinuhu a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana zuciyarsa nuru haske ba abinda a cikin zuciyar manzon Allah sai haske abinda yake boye a cikin kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama zawahiruhu kuma bayyanan annabi sallallahu alaihi wasallama shine gabban jikinsa na zahiri koda da ka kalle su kuma zaka ga shari'a zuciyarsa haske gangar jikinsa shari'a annabi ko bai magana ba sai ka karu da ka ganshi sai ka hararo wani abu na shari'a tare da shi to bale yayi magana bale yayi ma wa'azi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an ce huda shine shari'a fala hadiyuhu yakhfa hanyar manzon Allah hadiyu da yawa suna kuskure hadiyu suna fassara shi da shari'a sai an ce alhadiyu a larabci shine hanya at-tariq hanya mai kyau wadda zaka bi tafe ka inda kake son ka kai ko hanyar da zaka riƙa domin ka cimma abin da kake son ka cimma sai an ce alhuda shine shari'a amma alhadiyu to yana nufin hanya ko hadaya daga cikin ma'anoninsa amma alhadiyu duk inda yazo galiban to akan fassara shi ne da hanya hanya ake nufi da me yau amma hudan zaka ga duk inda huda yazo a Qur'ani zaka ga ko shari'a ko da'a ko abin da ya kama da wannan to wancan huda da ya gabata shari'a wannan falahadiyuhu hanyarsa yakhfa bata zabo tana koyuwa ba wala nuruhu yakhbu kuma hasken manzon Allah baya bicewa sabani yanzu ga hasken rana nan ko zuwa wani lokaci kuma sai kaga babu shi haka hasken wata yanzu kaga ba hasken wata taurari to shi hasken annabi baya bicewa ma'ana baya mutuwa ko yaushe akwai shi lahu khuluqun annabi yana da dabi'u azbun masu dadi duk wata halitta na jin dadin wa'annan dabi'u in ta kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani in ka hadu da shi to kamar an hada ka da wuta saboda dabi'unsa ba ni ba kyau sai Allah ya sawwaka wa birrun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyautatawa ne al-ihsan wa wuslatu kuma annabi mai yawan sadar da alkhairi sadar da zumunta ko sadar da bayi zuwa ga rahmar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama yana raba bayi da ubangijinsu ba bai zama kuma yana raba zumunta ba wa sabrun annabi yana da hakuri ala jahalil jahuli akan jahilcin wanda ya kai matuƙa wajen jahilci to annabi yana hakuri akan wannan jahilci nashi ku dibi abinda Zulkuwaisa ya masa cikin jama'a ya tashi annabi ya raba ganima bisa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yaba wannan yaba kowa aka bashi abinda ya dace shi ya miƙe tsaye ce ya rasulullahi aini ya rasulullahi kai adalci a wani lafazi inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhullah wannan rabon da an kai ba don Allah aka yi shi ba ashe ba yau ake ana gaya manya magana ba da dai to Allah ya kawo alkhairi ga tafiya ta addini shugaba zai kalli maslaha ya rarraba abubuwa amma wasu su koma gehe su ce ai shugaban na azzalimi ji abinda anka bawa ne ji abinda anka bawa ne to kaga ashe suna da akwai kakan su shine Zulkuwaisa Allah ya sauka eh wanda duk wanda a shugaba in abu ya zo to musulunci ya ba shi dama ya sarrafa abin nan na dukiya gurgurdo da yake gani na maslaha ba dole sai an daidaita ba to shine annabi ya kalla ya dan fifita wasu akan wasu to shine waye tashi yana wannan magana amma me annabi ya ce masa sai ya ce wai haka man ya'dil illam a'dil kai chonka in ban yi adalci ba waye zai yi adalci to kaga annabi yayi hankuri ko bai ba iya abinda annabi ya ce mai ke annabi bai ce a buge shi ba to kaga wa sabrun ala jahalil jahuli wa muhlatun kuma annabi yana da jinkiri ga abubuwa bai da gaggawa daba ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan kuma yadda yazo a wani hadisi ko to annabi yana da muhla jinkiri wa wajhun annabi kuma yana da fuska mai tsananin haske wanda wannan fuska zaka iya kamanta ta da kamala hat jumlatun min al-badr kamar yadda da a ce wani yanki ne na wata mai tsananin haske ya bayyana haskensa to haka annabi sallallahu alaihi wasallama fuskarsa take da haske ko kuma kamar yadda gangar jikin taurarin wata shine jumla eh don kullallan wannan taurarin lokacin da yake 14 ko 15 kaga akwai tsananin haske to idan kaga wannan hasken haka hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shi yasa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yace ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi yace ni dai ban taba ganin wani abu wanda yayi manzo Allah kyau yace idza ra'aytahu yace tazunnu anna ash-shamsa qad tala'at in ka kalli manzon Allah a cikin duhu saboda haske zaka yi tsammanin rana ce ta fito injiwa Abu Hurairah radiyallahu ta'ala to kaga annabi yana da ayar haske sosai bahiyun annabi mai kyau ne mana mai yawan kyau ne shine bahiyun ai kasirul husni muhibun ko mahibun duk ana fada annabi mai yawan kurjini ne sallallahu alaihi wasallam lam tu'ayinhu muqlatun babu wata idaniya da za ta iya ido biyu da manzon Allah babu da ba samu wannan kwaye ido ba wanda za ta zo ta hada ido da idon manzon Allah ba ta iya saboda wayan sai abuwa da aka ambata kwarjini da kuma hasken minan nasu daga cikin mutane ko ma ta kalla illa shaffaha face sai ya garwaye da wannan idon ar-ru'ub tsoro wal hubb da su duk wanda ya kalli manzo Allah yanga abuwa biyan zai samu akwai tsoro akwai so eh shi son an sa shi ne saboda karkaje tsoron sa ka kasa kusantar sa tsoron kuma an garwaya shi ne da wannan son saboda kada son ya fitini wasu ushaku eh masu shauki zuwa ga manzon Allah eh sallallahu alaihi wasallam yanzu ku dibi dihiyatul kalbi wanda a cikin sahabbai an ce ya ga kowa kyau an ce wasu lokuta ma in yana tafiya mata in sun haga shi faduwa suke ga wanda zahabi ya kawo cikin zero alamin nuba faduwa suke ka san mata ko to amma ba a rawaito suna yin haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce saboda kin annabi an lullube shi da mahaba alhaiba ar-ru'b tsoro sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ce ala inna maulahu ku saurara lalle mahallicin sa majibin cin sa shine Allah wato majibin cin annabi sallallahu alaihi wasallama arada tinahu dama ya nufi zabe shi shi yasa ya bashi wa'ancan matsayi darajoji da aka ambata manaqi fa hassana minhu khalqahu sai Allah ta'ala ya kyautata halittarsa babu wani abu na halitta annabi wanda zaka kalla kaga akwai matsala komai na annabi an kyautata shi sallallahu alaihi wa sallam sabanin sauran halitta diye da kaga mutum ya kai matuƙa wajen kyau to ko ta gaba wadda adda matsala inda za a bincika wa tiba'ahu haka Allah ya kyautata dabi'ar manzon Allah duk dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kyau ne to ɗan uwa haka ya kamata mu mamu wannan shine sunna eh waɗannan sifofin sai ka dauke shi kamar matsayin riga ka dauke su gaba ɗaya ka sa maka to wannan shine ka zan kana mi ko ida annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ɗaya mu karanta wake shikenan mu rufe 20 ne mu mu koma gefe ko mu mene 20 ne kawai a garera a abinda a ciki nasbobi da darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata mu koyi sai mu koyi fa azhara minhu dinahu Allah ta'ala ya bayyana addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asha'a kuma ya yada shi akan ce sha'al khabar labari ya yan ko ina ya shiga baligun kuma annabi mai fasaha sallallahu alaihi wa sallam ai ana cewa balaga ko to ana nufin alfasaha fasahatul lisan annabi in yayi magana sai kowa ya fahimta amma duk da haka in yayi magana sai ya maimaita haso sai ce idza sta'sal lisanu lokacin da halussan masu balaga sun ka gaza magana to a wannan lokaci shi annabi sallallahu alaihi wasallama nan fasaha shike bayyana sadda halishin kowa ya taka birki ya kasa istasa al-lisan lokacin da halussan al-bulagha al-udaba wanda suka kai matuƙa wajen adab da fasaha da balaga to lokacin da halishin su aka kai ƙarshen sa to lokacin fasahar halshen annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ata'ahu nashi halshe a wannan lokaci zai yi mai biyayya shine ata'ahu lisani nashi halshe zai masa biyayya zai masa da ya fadi duk abin da zuciyarsa ta yi nufin fada bi qaulil haqqi amma haka sani halshen nan yana fada abin da yake na gaskiya annabi baya fada abin da ba gaskiya sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to gaskiya ne daga alqur'ani ne ko daga sunnar shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam muntaliqun kuma halishin nan mai yawan magana ne da gaskiya raqab kuma halishin nan nasa danye ne game da ambaton Allah wala yazalu lisanuka rataban bi zikrillah kada ka kuskura halshinka ya bushe daga barin ambaton Allah a ya zamo danye ko da yaushe kana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to haka harshen annabi sallallahu alaihi wasallam kullun annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton ubangijin sa lahu manzaun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mariqa shine manzau yana da abinda za a riqa mana abinda za a ciro daga gare shi dama daga annazu ne ciro abu to annabi yana da abinda za a riqo daga gare shi fiqtiyadil khalqi wajen jagoranta halittu bil haqqi da gaskiya duk wanda ya kalle shugabancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai abinda zai riqa a matsayi ne na shugaba wanda zai taimake shi shi ma ya jagoranci al'umma kuma ba tare da an samu matsala ba walillahi mafzar ko wurin fakewa wurin labewa ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mana wurin Allah ake samun mafza' inda za a je a fake a labe inda al'amri lokacin da wani al'amari ya zo masa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hazu kuma al'amarin da zai firgita shi kamar yadda aka ruwaito idza hazabahu al'amru badara ila salat to wannan shi ne duk sanda al'amari ya masa nauyi al'amura suka cakuɗe to annabi zai gaggawa zai yi sallah wani lokaci zai ce wa bilal arihina bis salat ya bilal tashi kai mu da kira domin mu samu hutu daga wannan al'amarin da muke ciki ta hanyar yin sallah mu kuma yanzu a yi sallah a gama shi ne hutu kaga mun jiwi shi annabi inda kuma ta mai yawa to inda zai samu hutu cikin sallah eh to mu kuma a yi sauri a yi sallah da Allah mu huta ana bata mutane lokaci to kaga tun nan za ka gano an rabu da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli khatbin a cikin dukkanin wani babban al'amari al-khatb shine al'amari babba mai nauyi mai girman gaske to da'uhu cutar wannan babban al'amarin in ya yutawakkau wanda ake sauraren aukuwarsa to bayanul lahu akwai bayanin shi a wurin manzon Allah eh wannan yana bayani akan abin nan asharatus sa'a al'amuran da za su kasance alamomi na tsayuwar al-kiyama annabi duk sai da ya bayani su hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari daga huzaifa yace akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare sallar asubahi ana gama sallar asubahi ya hau minbari ya kama wa'azi har rana ta fito har aka yi sallar azhar ya sauko sahabbai na nan babu wanda ya tafi aka yi sallar azhar annabi ya sake hawa minbari ya ci gaba da khutba sai da aka yi kiran la'asar annabi ya sake saukowa aka yi la'asar ya sake hawa minbari sai da aka yi magariba aka yi magariba ya sauko kuma ya sake hawa minbari sai da aka yi sallar isha'i wani na isi yato abinci ba gasa wani shi abin da yake tunani to huzaifa ya ce wannan tsayuwar da manzon Allah ya yi daga ranar da ya hau minbarin nan daga wannan ranar duk abin da zai babu har zuwa ranar tashin kiyama sai da annabi ya faɗe shi rana kaza kaza zai faru rana kaza fitina kaza za ta auku rana kaza bala'i kaza zai auku rana kaza annoba za ta auku yace hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu amma dai annabi ya faɗa to wannan shike jan wasu sai su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya san gaibi domin kaga wannan abin gaibi yanzu ba ga corona nan ta zo ba to sai da annabi ya faɗe ta a wannan ranar haka Huzaifa ya faɗa babu abin da zai faru ila kiyamis sa'a sai da manzo Allah ya faɗe shi kuma ga lokacin da zai hau wannan yana nan a Bukhari to malamai dama sun ce gaibi kashi biyu ne akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad akwai cikakken gaibi wannan la ya'lamuhu illa Allah shi ba a jingina mu kowa shi sai Allah shi ne sanin duk wani abin da a koyi komai mutlaqan to wannan sifa ce ta Allah amma akwai al-ghaibul muqayyad shi ne sanin wani abu kuma a jahilci wani abu to daga ciki ne Allah yake sanar da wanda ya gada wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli to wannan shine to kenan annabawa gaba ɗayan su su muallimuna ne bil ghaibi ko muallimuna ne bil ghaibi ana sanar da su ne ghaibi su ba masana ghaibi ba a sanar da su ake yi ghaibi saboda haka annabi muallimun ne bil ghaibi an gane wannan so da haka akwai gaibin da annabi ya sani akwai wanda bai sani eh in kace annabi ya san komai to wannan sifa ce ta Allah kuma Allah ya ce laysa kamislihi shay'un kaga ba wani jayayya eh annabi ya san gaibi wanda Allah ya sanar da shi ya sani kamar waɗanda abubuwa da aka ambata cikin abin da Allah bai sanar da shi ba kuma bai sani ba in kuma kace a Allah ya sanar da shi komai to ka ce da shi da Allah ba bambanci to ayi banna ko ba ayi ba to ashe babu rigima ko to shine abin da yake fada anan yace bayanul lahu annabi yana da bayani ga wannan al'amarin mai girma fin naf'i in akwai amfani cikin abin nan wa durri in kuma akwai cuta mauki wanda yake aukuwa to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bada labari kamar yadda muka yi ishara zuwa ga hadisin Huzaifatu ibn al-Yaman alaihi tuhallu salmu alaihi ga annabi ne sallallahu alaihi wasallama tuhallu salm ake walwali sulhu wa tuqadu kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne ake kulla alharbu yaki eh ma'ana waɗanda suka karya mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ko alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallama to don shi kawai za a walwala wannan sulhun sai a yake su sannan waɗanda suka ki addinin annabi Muhammad wanda ya zo da shi to don annabi kadai ake kulla jihadi ya ce a je a yake amma dan wani ya ƙaryata ni ne misali a matsayina na mai karanta ba to shikenan sai a ce a yi jihadi eh don da ya ce duk abin da ya gaba da ƙarya yake to ba za a yaki don ba za a ce a je a yake shi ba annabi Abdullahi annabi in harafi kwaya ɗaya ka ƙaryata na shi harafi alif annabi ya ce alif ka ce ba haka ba to za a yake to wannan shi ne anafa bi wahayillahi ayya inafatin annabi ya ɗaukaka shine anafa ai asaba sharaf ya samu ɗaukaka bi wahayillahi a dalilin wahayin da Allah ya saukar masa ayya inafatin kuma dukkanin wata ɗaukaka annabi ya same ta babban matsayi da daraja na manzon Allah shine wahayi ala kulli dhi zajrin kuma wannan ɗaukaka ta haura ma dukkanin wani ma'abuci tsawatarwa abin da yake nufi na su ne masu da'awar wai su duk abin da tsuntsaye ke faɗa na kuka wai akwai wani sirri da suke samu in hafzi ya ta yi kuka sai kai sun ce to yau wani zai mutu an samu tsuntsu ya yi tsawa in mujiya ta gitta cikin dare sai a ce to yau daren nan za a yi ba ma'ana za a haifi wani babban mutum ko wani babban mutum ya rasu akwai su a zamanin jahiliya kuma sun yi tashe ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ɗaukaka a kansu don shi nashi wahayi ne wannan kuma nasu hasashe ne al'amari ne na aljannu wa kulli iyafatin da duk wani ko matsafi boka dama al'iyafa su can bokancin jahiliya da ba na rubuce-rubuce na a ta'ammuli ne da kukan tsuntsaye da taurari amfani da taurari da kuma kukan tsuntsu to anan sun ga shahara da bokanci ba su san wani abu a rubuta ka za a yi ka za a yi ka to shi yasa ya ambace shi wasu ce al'iyafa kuma shi ne arrammaluna masu zane ga ƙasa sai su ce yau kaza kaza ya faru ko dukiyar wane ya sace ta ko wane da ya ɓace yana gu kaza an lalaba an duba an gani to ana kira wannan al'iyafa to duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukaka a kansu don ko da ya bayyana to makka ciki take da bokaye masu wannan sana'a ce to amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dushina su sai ya ce wa kaifa yujara tayaya za a kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bihtira'i khurafatin da kiran ƙarya irin na wani mutum da ake kira khurafa shi khurafan nan kamar yadda malaman adam ko shuruhu na maqamatul hariri duka sun kawo labarin sa haka irin su al-amsal fil arabiyya karin maganar larabawa ana yawan kawo labarin sa amma babu wani isnadi sahihi da ya tabbata kisso shine yana iyawa ba haka yake na iyawa ba haka yake shi khurafan nan mutum ne yana yaro karami wata rana ya fito sai aljannu suka sace shi aljannu guda uku suka yi daji da shi da suka yi daji sai suka zo suna tattaunawa ya za su yi da khurafa wani ya ce a kashe shi wani ya ce abin nan a ba kashe shi za a yi ba mu rike shi matsayin bawa mu mayar da shi bawa wani ya ce shi dai yana gana a sake shi kawai tunda dai ba wani laifiye ba bai cutar da mu ba da suna wannan tattaunawa sai ga wani mutum shi koya zo da ya zo sai ce musu me kuke tattaunawa ne suka ce muna tattaunawa ne kan sha'anin khuraba kaji ce ka inda za ku yadda in ba ku wani labari wanda ya shafe ni amma da sharaɗin in za ku yi tarayya da ni wajen mayar da shi bawa ya zan ni ba yana da wani kasu suka ce to ba mu labari in mun yi labarin ya kai labari shi ke za mu abin nan za mu sanya ka ciki sai ce to shi da asalinsa namiji kuma da yana da kuɗi an gane shi wannan mutumin yake ba da labari yana da kuɗi kuɗin kuma sun ƙari sai rasa ya zai ya fito daga garinsu bai san inda zai na ba ya faɗa daji yana nan yana tafiya ƙishirwa ta dame shi sai ya zo ga wata rijiya sai ya zura wasu kiya jayarwa sai ya ji wani sauti na haihuwa cikin rijiyar ana ce mai kakkashe ruwan sai ya mai soya ta yadda kishirwa kuma ta tsananta a kansa kuma babu wata rijiyar ba ya sake dawowa an ka sake gaya mai haka har so na uku ya ce kai mamari kishirwa ta kashe tunda na ga ruwa ga su duk da ban ga mai magana ba to sai na sha su sai diba ya sha ruwa sai ya ji an ce ya Allah mutumin nan da ya sha ruwa in namiji ne kamar da shi mace in kuma mace ta kamar da shi namiji da shi da wai sai an kamar da shi mace sai ya koma garin su ya koma garin su sai ya hadu da wani sai ya aure shi sun kayu sun ka samu ‘ya’ya guda biyu bayan sun samu ‘ya’ya guda biyu kuma ana nan wata rana wani dalili ya sa shi kuma na fito yana nan a matsayin shi na mace kuma ya sake haɗuwa da wannan rijiyar ya zo zai ɗiban ruwa kuma an ka gaya mai wannan magana cewa kakka sha ruwan sai ya mai suwa ya sake dawowa ya sake ɗiba an ga ce mai kakka sha ruwan nan ga na uku ya ce kai sai na sha shi kurafa duk yana ji wannan labari to bayan ya sha ruwan nan sai aka ce ya Allah wanda ya sha ruwan nan in mace da Allah kamar sai namiji in namiji da Allah kamar sai kwata sai an ga mai sai namiji sai koma garinsu kuma ya haɗu da wata mata kuma ya aure ta ya aure ta sai ya samu ‘ya’ya biyu ya ce to shi ne yanzu yana da ‘ya’ya biyu da ya haifa da mahaifar shi yana da ‘ya’ya biyu da ya haifa da tsakonsa ta ce kai lallai wannan labari ya kai sashi ci ta haka ce to shi gida ya kashe sai sun kasa shi yanzu sun zama su su hudu ke tunda da ba su wanda suka kawo shi shi ko kurafa da ya haddace wannan labari to akwai labaru ta irin wannan amma dai zamu takaita ga gurin saboda lokaci to abubuwa da yawa sun kafa to shine daga ƙarshe dai sai ya samu kubuta daga aljannin wata riwaya an kace sun kafa sai inda sun ka dauko shi da akwai kissa ta biyu ita ma tana da ban dariya suna nan tsaye bayan wanga ya zanna hudu sai sun haga wani tsoho ya koro maraki marakin kuma yana gudu bisa iska sai ce musu kai me yawa sai suka ba shi labari ya ce kai to in za ku yadda in ba ku labari na ni ma ku sa ni cikin in zama na biyar kace to ba mu labari sai ce to shi asalin shi marayi mahaifinsu ya rasu sai wani dan amminsu kanin babansu sai ya rike shi da sauran yan uwa ne da makamanta da yaya ne to shi ammin nan nashi da wata biya kyakkyawa to ana nan sai maraki ne ya bace shi ammin sai ce to yace mu wadanda raba daya ne ba duk wanda ya kama min marakin ne za a aura mai wanci yace ni kuma Allah ya ji raban da santa shine ne hito ne hito ina tabe dan marakin ga tun ina yaro ni ka tabe yan marakin ga gashi har na koma tsoho ban kama shi ba shi adda yadda kun ga ne da shi kai kuraba duka haddace irin wa'annan tatsuniyoyin to shi ne wai da ya dawo Madina sai ya daga ba mutane labari kai yadda kissa take faɗa shi ne da ya faɗa sai a ce kai in ƙarya ta yi ƙarya sai a ce a kazibun ka hadisi kurafata kazibun ka hadisi kurafata to wannan shi ne kurafa yanzu kun fahimci ma'anar kurafa da shi ne ba ya ce wa kai bai jara yaya za a kwatanta labarin manzon Allah na wahayi bi ikhtira'i kurafa da irin kiran ƙarya na malam kurafa abin da boka yake faɗi ai ƙarya ne bai da bambanci da labarin kurafa shi da ya zauna to yana da kissa wanda ya samu daga aljannu Allah ya kyauta to sai ce bariyun annabi sallallahu alaihi wasallama barantacce ne bi shakki sadri saboda tsaga kirjinsa da aka yi min kulli afatin daga duk wani aibi manzon Allah ya barantar da gare shi babu wani aibi da manzon Allah yake tare da shi falalamun babu wani karamin zunubi yuza ilaihi da za a jingina ga manzon Allah wala zanbu kuma babu wani babban laifi da za a ce ga wani babban laifi da annabi ya taba yi kai annabi ko tarko aula bai da kun san tarko aula shi bai ma kai zunubi ba abu ne ya halatta amma dai ka zaɗe shi ya fi shi to sai ka bar wanda ya fi sai ka dawo gare shi to wannan ana kiran shi da tarko aula to ko shi manzon Allah ba ya da duk sanda abu biyu suka haɗu ɗayan an neme ka ka zo da shi ɗayan ma an neme ka amma ɗayan ya fi falala kuma ya fi ƙarfi to in annabi ne zai zaɓi wanda ya fi ƙarfi ya barka da to kai in ka zaɓi wanda a ƙarami kan bar babba za a ce to ka yi tarko abu to har da irin wannan annabi bai bare zunubi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan za mu takaita abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu sa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته